Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, yayin da aka samu mummunar kauyewar fada a daura da wani asibiti a arewacin Gaza, wani harin Isra'ila ya afka wani asibitin Indonesia tare da kashe akalla mutum 12, lamarin da ministan ma'aikatar wajen ƙasar ya tsora laifinsa akan Isra'ila. Jiragen marasa matuka sun yi wutar harhar, wato jiragen rasha mara matuka sun yi wutar harhar a Kyiv. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukamin sojin kasar. Sannan wata mata, wato mata a fagen siyasa a kasar ga Afghanistan suna fuskantar hauhawar cin zarafi da kalaman kiyayya ta kafa yanar gizo tun bayan da Taliban ta kai ragamar mulkin kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan kungiyar Boko Haram sun dawo da kai harhari akan matafiya a shiya arewa maso gabashin Najeriya, ko a kwanan nan sun kai hari kan tawagar gwamnan jihar Borno da Yobe. To ko me mazauna yankin ke cewa game da waɗannan harharan na baya-baya?
Daman kullun ana ikirarin akwai tsaro, akwai tsaro. Kaga yanzu wannan ya nuna duniya cewa kenan babu tsaron. Amma ai abun kunya ne a ce tawagar gwamna guda idi wannan hanya a ce har an kashe mutane a ce.
Sabe da ce. To nan gaba kenan sauran jama'a ma ai ba su mara amfani ma kenan, ba ma galihu kenan.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun bayyana rashin jin daɗi game da hukuncin da kotun ƙasashen yammacin Afirka a renon Faransa ta EMOA ta yanke dangane da buƙatar janye takunkumin da ƙungiyar ta ƙaƙabawa Niger sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli. Sannan za ku ji cewa rundunar tsaro ta Operation Safe Haven ta sha alwashin farautar maharan da suka kashe mata jami'i suka kuma yi awan gaba da makamansa a jihar Plateau. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna game da alfanun ko rashin alfanun amfani da fasahar zamani ta AI. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan dan wani lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. An samu mummunar kaurewar fada a daura da wani asibiti a arewacin Gaza, yayin da Isra'ila take zafafa kaiwa mayakan Hamas harhare. Ma'aikatar lafiyar Gaza, wacce take karkashin kulawar Hamas, ta ce akalla mutane 12 ne aka kashe a sa'ar da wani bomb din ya afka ma hawa na biyu a asibitin Indonesia. Rundunar sojin Isra'ila dai bata ce uffan ba. Ministan ma'aikatar wajen Indonesia Retno Marsudi yayi alwadai da wannan harin. Kana ya dora laifin akan Isra'ila. Indonesia daga Kausar Murya ta yi alwadai da wannan hari da aka kai kan asibitin Indonesia dake Gaza, wanda ya halaka farar hula da dama. Wannan hari wani bayyanannen misali ne na yadda ake saba ma dokar ƙasa da ƙasa. Dukkanin ƙasashe, musamman ma waɗanda ke da dangantaka ta kusa da Isra'ila, wajibi ne su yi amfani da tasirinsu da iyawarsu wajen kiran Isra'ila da ta daina wannan masifar, a cewarsa. Jiragen rasha mara matuka sun yi wutar harhare a Kyiv. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukamin soja kafin jami'in tsaron Amurka ya isa Ukraine domin bayyana goyon bayan Amurka kan yakin. Ya kamata duk bangarorin dakarun tsaronsu samu irin nasara da ake samu a wasu sassan, a cewarsa. Shugaban ya kuma jinjinawa jajircewar 'yan Ukraine a jawabinsa ga al'ummar na kullum. Mayakan Houthi da ke Yemen, wata kungiyar da ke samun taimako daga gwamnatin Iran, ta kwace wani jirgin ruwa a kudancin tekun Maliya, sannan sun kada shi zuwa tashar jirgin ruwan Yemen. Muna bin ka'idojin musulunci a mu'amalarmu da ma'aikatan jirgin ruwan, a cewar wani mai magana da yawun kungiyar mayakan a cikin wata sanarwa. Kungiyar ta ce jirgin ruwan mallakin Isra'ila ne. Sojojin Isra'ila sun shaida a jiya Lahadi cewa an kame jirgin dakon kayan da ya taso daga Turkiya kan hanyarsa zuwa Indiya. lamarin da yake nuni da cewa rikicin wato rikicin tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai ga takan ruwa. A wani sakon da aka wallafa ta kafar sadarwa, sojojin Isra'ila sun ayyana kame jirgin a matsayin wani mummunan lamari da ya shafi kasashen duniya, to sai dai kuma sun ce jirgin ruwan ba mallakin Isra'ila bane. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Bayan samun sauƙin tashin hankalin ƴan kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, a baya-bayan nan ana sake ganin har-haren mayakan akan matafiya har ma da tawagar gwamnatin jihar Borno da kuma Yobe. Mazauna yankin dai na ƙara yin kira ga hukumomin yankin da ma gwamnatin tarayya da su dauki matakan da suka dace don dakile aukuwa har-haren nan gaba. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da alamun a iya cewa har-harin ayan kungiyar Boko Haram ko ISWAP ba ta gaci, ya sake dawowa sabuwar fili a jihohin Borno da Yobe daga shi a arewa maso gabacin Najeriya sakamakon wasu sabbin har-hare da aka kan jama'a ce har da masu mulkin jihar. Ko a cikin watan Nuwamba nan da muke ciki sai da aka samu wani mummunan hari a jihar Yobe da ya sanadiyar mutane sama da 40 da aka ce ayan kungiyar Boko Haram ko ISWAP ne suka kai, da kuma mutanen wannan gari da ake kira Gaidam suka tsallaka zuwa wasu makwabtan kasashe. Bayan mako guda aka samu wani hari wanda aka yi ma wasu manoma guda 11 yankan rago da hari ya sanadiyar hallaka su Allahira. Mazauna garin Jeri da ke karamar hukumar zama mare a jihar Borno ko a cikin wannan sati ma sai da aka yi ma tawagar gwamnan Yobe hari inda aka hallaka yan sanda guda 2 lokacin da ya tashi a wajen bikin yaye dalibai da ke jami'ar Maiduguri. Wannan dai ba shi ne karo na farko da ake kaiwa tawagar gwamnoni hari, wanda ko a baya sai da aka yi wa tawagar tsohon gwamnan jihar Borno wanda kuma shi ne yanzu haka mataimakin shugaban kasa Sanata Dr. Kashin Shakima da kuma magajinsa wato Professor Babagana Umar Zulum shi ma ya fuskanci irin wannan har-hare na kan hanya da yayan kungiyar Boko Haram din ke kaiwa jama'a. Yanzu dai yayan kungiyar Boko Haram din ko ISWAP sun fito da sabon tsari na karban haraji ko jangali a wajen jama'a musamman ma mutanen da ke kauyuka, wanda gwamnati ne kadai ke da karfin yin haka, amma sukan hakan ba tare da wani shakka ba. Sai dai rundunar sojin Najeriya tana gani an so mu samu nasara game da irin mutanen da suke mika kansu a rundunar sojin Najeriya da kuma makamansu. Sai dai da alamu har yanzu akwai sauran runa a kaba da ganin cewa jerin sauran yayan kungiyar Boko Haram din na ci gaba da kai hari akan matafiya amma da masu mulki a kasar. Kuje koya jama'an jihohin Borno da Yobe ke kallon wannan sabuwar har-hare da ake kaiwa waɗannan jihohi da ma suke fama da kalubalen Boko Haram din a baya.
Daman kullun ana ikirarin akwai tsaro akwai tsaro, kaga yanzu wannan ya nuna a duniya cewa kenan babu tsaron, amma ai abun kunya ne a ce tawagar gwamna guda ibi wannan hanya a ce har an kashe mutane a ciki bai dace ba.
Eh, so gwamnati ta yi a gaya
to abinda muke so gwamnati in ma har suna ganin suna tsaro ta su ƙara daurar tsaro akan wannan hanya. Wannan hanya ita kadai ce ta rage ba, wanda ba dama bai ta fere shekara da shekaru a ce yau har kusan wannan lokaci a wannan karamin lokaci har mun fara ganin fuskantar cewa da karfe 7 yana ba mota da zai shigo Maiduguri, amma a cikin sati biyu suka wuce har karfe 10 na dare za ga mota suna shigowa 7-6 na yamma za ga mota yana to har mu muna tunanin kafin shekara mai zuwa za a ce mota komin dare yana shigowa nan, kuma sai gashi wannan abun ya faru. To kaga ko in akwai tsaron ai hakan ba zai kasance, ai wani abun kunya ne ma a yanda kaman gwamnati guda ni abun ma ya ban mamaki. To nan gaba kenan sauran jama'a ma ai ba su mara amfani ma kenan ba ma galihu kenan, ya kamata gwamnati ta dauki mataki
so ayi akai
so ayi gwamnati ta dauki babban mataki yanda ya zama a ce makamacin wannan ma ba za ma a babu ma labarin sukuri. Gwamnati ta inganta tsaro yanda ya zama a ce hanya an bude ta makamacin wannan abun ma bar ire-iren sama ba za a samu ba, tunda yanzu ne gashi dai ba ma fa talaka ba a gwamnatin ma ran kace a cikin ma'aikatan ta an kashe mutane 2 ina ga talaka kuma
yani ina ga kamar ba wai tsaro bane ba gaskiya. Abin da nake hangowa ina ga babu karfi tsaron nasu bisu mai da hankali akai ba, ko akwai sakaci ciki za a ce wani lokaci suna kan dan zagawa suna duba hanyar tunda har hanyar mu an bude ta tayi kyau ana wucewa karfe 8:30 to kaga yanzu ya zama akwai sakaci ranan da abin ya faru. To inda a ce kuro da yaushe suna bin kan hanyar sosai suna dan yawatawa, to in Allah da wa'annan masu zuwa su kawo farmaki a kan hanyar nan za su yi shakkun fitowa. To dole ne gaskiya sai an ƙara ƙarfafa tsaro, tsaro kan ba wai ya gurgudo suna yi suna dan wucewa din, amma gaskiya dole ne sai an matsa musu.
Wasu al'umman jihohin Borno da Yobe kenan ke bayyana ra'ayinsu game da irin sabbin harare da ake kaiwa jihohin Borno da Yobe a cikin 'yan kwanakin nan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya. Cin zarafi da kalaman kiyayya da ake yi wa matan da ake damawa da su a harkokin siyasa a Afghanistan ya karu. Tun bayan da Taliban ta karbi gamar mulkin kasar a watan Agustan 2021. Bisa wani rahoton da wata kungiyar rajin kare yancin dan adam da ke Burtaniya ta fitar a yau Litinin. Afghan Witness, wani shirin da ke tattara bayanai wanda cibiyar Center for Information Resilience ta ke gudanarwa, ta ce ta gano cewa cin zarafi ya karu da ninki wato ya ninka sau uku inda aka samu karuwarsa da kaso 217 tsakanin watan Yuni zuwa Disamba na 2021. Kana hakan na haka. Hakan ya kuma kasance tsakanin wannan lokacin a bara. La'akari da kwarewar da suka samu daga wani bincike makamancin wannan a Myanmar, tawagar da Afghan Witness ta yi nazarin bayanai da suka samu a manhajar X wanda a baya aka san shi da Twitter, sannan suka yi wa wasu matan Afghanistan 6 tambayoyi domin su fahimci irin zarafin yanar gizon da ake yi tun bayan karbe mulkin da Taliban ta yi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotannin mu. Hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun bayyana rashin jin dadi game da hukuncin da kotun kasashen yammacin Afirka renan Faransa ta EMOA ta yanki akan bukatar janye takunkuman da kungiyar ta kakabawa Niger Dabra da na ECOWAS a washegarin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli. Kotun ta dora alhakin halin matsan da aka shiga a kasar a wuyan sojojin da suka kifar da zababban shugaban kasa Muhammad Bazoum. Asabar da haka mayar da shi kan kujerarsa ita ce mafitar wannan al'amari a cewar alkalin kotun. Hukuncin da gwamnatin rukun kwaryar Niger ke ganin sa tamkar mai nasaba da dalilan siyasa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aika mana karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar EMOA wacce ta kunshi kasashe takwas na yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa ta bi sahu a zaman da ta gudanar a Abuja, Dabra da taron kungiyar Sediyawo na ranar 30 ga watan Yuli. Saboda haka kungiyar mai kula da harkokin kasuwanci, sha'anin kudi da zirga-zirga ta yanke shawarar yi wa Niger kamar kudade da kadarorinta da ke ajiye a bankin bankuna na Besiyawo mai cibiya a Dakar babban birnin kasar Senegal. Matakin da hukumomin mulkin sojan Niger da wasu kungiyoyi bakwai suka kalubalanta a kotun EMOA da ke Wagadugu a bisa bukatar ta jingine shi zuwa lokacin kammala shari'ar da ke tsakanin sabbin hukumomi da shugabannin kasashen Afirka ta yamma a hukuncin da ta yanke a ƙarshen makon jiya. Kotun ta dora alhakin abubuwan da suka wakana a wuyan sojojin da suka hamɓarar da zababban shugaban kasa, kamar yadda ministan shari'ar Niger mai shari'a Aliyu Dauda ya bayyana wa taron manema labarai.
Ko ran da za a shari'a mu ba ga mu ba, sai muka ji katsam an yi shari'a an ba mu rishin gaskiya, an ce tunda shugabannin su suka dauki mulki suka amshi mulki da kari, don ku bai kamata ba wannan shugabanni su sa kara gaban wannan koti ta tadage wannan a gaggauce kudurin abun da sun kaba muna.
Bayan nazarin wannan shari'a, mahukuntan Niger na ganin alamun an fake da dalilan siyasa wajen yanke hukunci, in ji ministan shari'a.
Ni da danguntun ilimi ran na wajen shekara 27 ina aikin shari'a, alkali na shari'a gaggawa bai yi shari'a yanda doka ta ce ba, kuma bai tsaya cikin hurumin da doka ta bashi ba. Askeci akai bai kamata ba ya taba matsala ta abin da ya haddasa aka shari'a tun mu takunkumai aka azamu muka ce wannan takunkumai sun taka doka, kenan duk abin da zai kaiwa ga takunkuman nan ko sun taka doka ko bai kamata ya tsaya shi direct man shi ya nuna kamar ai takunkumin da anka samu na dan saboda an yi jiwon mulki da in muna son a dubi takunkumin a mika mulki. babu zancen shari'a ba bisa ga doka an kai ta ba wannan zancen na siyasa ne
a wata ranar ta gaba da kawo yanzu ba a bayyana bane kotun ta Iyomuwa za ta saurari bangarori a yayin zaman da aka kira na zurfafa bincike a shari'ar da ke tsakanin hadin gwiwar hukumomin mulkin soja Niger da wasu kungiyoyi bakwai da dai gefe shugabannin kungiyar kasashen yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulaiman Mumuni Barma a Nigeria rundunar tsaro ta Operation Safe Haven ta sha alwashin kwato makamanta daga hannun wasu bata gari da suka kashe jami'in ta guda daya suka kuma dauke makaman sa a wani kauye dake karamar hukumar Bokkos a jihar Filato a gefe guda kuma shugabannin kungiyar al'umma a yankin sun ce fadawa juna gaskiya da yin adalci za su taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton a taron da komandan rundunar ta Operation Safe Haven dake aikin samar da tsaro a jihohin Plateau da kudancin Kaduna da Bauchi Major General Abdul Salam Abubakar yayi da masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna ardodi shugabannin matasa da mata daga karamar hukumar Bokkos a jihar Plateau komandan yace tabbas rundunar za ta nemo waɗanda suka boye makaman
if you don't get that weapon nobody will rescue that because what it means is that that weapon will be used to kill other people. That weapon will be used for other criminal activities. That we cannot allow that to happen.
Yace idan ba mu samu makaman ba ba wanda zai samu sukuni a wannan kauye saboda za a iya amfani da makaman wajen kashe mutane da aikata miyagun laifuka kuma ba za mu yarda da hakan ba Major General Abdul Salam Abubakar yace akwai mutane 40 wadanda runduna ke da bayanai akan su wadanda komandan yace yana gargadin su saboda ya san abin da suka yi da kuma abin da suke shirin yi don haka su sani doka za ta yi halinta akan su Matsalolin da mazauna ƙauyukan ke fuskanta sun hada da kisan sari kanoke, lalata amfanin gona, kisan dabbobi ta hanyar amfani da guba, barin yara ƙanana suna kiwo a gonaki, kaiwa hari da ramakon gayya da sauransu. Shugaban kungiyar raya al'umar butura a karamar hukumar Bokkos Philip Johnson yace gayawa juna gaskiyar abin da ke faruwa da aikata gaskiya sune za su kawo zaman lafiya a yankin.
Zaman lafiya a ra'ayinmu shine mu fada ma juna gaskiya in mun yi gaskiya za mu samu zaman lafiya kuma mu kaunaci juna mukan zauna tare kaman Abutra muna da committee na makiyaya da kuma manoma wannan committee suna aiki kwarai da gaskiya the only problem is that mun lura kaman wani lokaci in an koma gida mun yi abu mai kyau mun rubuta mun yi sai ka gani an je kuma ba a yi ba so gaskiya ne sai mun fada ma juna gaskiya
shi ma mallam Sale Yusuf Adam shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah karamar hukumar Bokkos yace yin adalci ne zai samar musu da zaman lafiya
zaman lafiya zai samu na farko da yin adalci shi ya zama ga implementing tunnel committee na ardori kuma muna dinga wani abubuwa yadda ya kamata wanda kuma muna samu reduction a cike sosai kin san ba za a samu abu lokaci daya ba dole ya dan ragu cikin a hankali amma muna kan matakai sosai
a cikin yan kwanakin nan runduna ta yi nasarar kame bata gari da dama da suka hada da masu garkuwa da mutane masu sarrafa makamai da masu kisan ba gaira ba dalili wadanda runduna ta ce dole sarakuna da ardodi su sanya ido kan wadanda ke shigowa yankin su daga wasu wurare saboda idan aka samu wani rikici su ma shugabannin al'umman ba za su tsere fushin hukuma ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria a gaida Zainab Babaji to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun raina
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau zamu duba halin da ake ciki ne na amfani da fasahar AI ko artificial intelligence a turance a kasar Ghana a tsakanin daliban kasar sai kuma Najeriya da zamu duba matsalolin da ake fuskanta wajen koyarwa musamman ma dai a kananan makarantun kasar ba tare da na ja ku da nisa ba ga wakiliyarmu Hawa Abdulkarim daga kasar Ghana
ita basirar AI ce ana amfani da ita ne ta kwamfutoci da injina don kwatanta iya warware matsaloli da yanke shawara na tunanin dan adam. Malama Shafa'atu Bila, yar jarida kuma daliba daga jami'ar koyar da aikin jarida a Ghana, ta ce basirar IA ita ce ta taimaka mata a jarrabawan karshe da ta yi a makaranta.
Ina aiki da artificial intelligence yau da kullun wurin karatu na da kuma bincike na wurin aiki da wurin neman ilimi na duka. Shin ce ma wancan jarrabawan da muka yi kusan shine na amfani da shi sosai ma fiye da notes da nake doka a class, saboda gaskiya yana bari karatun yayi sauki. Sai dai kuma malaman makarantar mu yawanci ba su amince da wannan ba, saboda suna ganin cewa yana bari daliban da yawa suna yin ciwuya.
Abdul Aziz Tunde, dalibi da ke koyon likitanci daga babban jami'ar Ghana, Legon, ya ce gaskiya matsayin da Ghana ta kai a bangaren koyar da ilimi ta kai lokacin rungumar waɗannan sabbin hanyoyin fasahar zamani.
Batun artificial intelligence na gaskiya AI abin mai kyau ne, don muna duban positive effects in shi kan educational sector mu. Gaskiya wurin da muke nan as a country ya kamata mu samu waransu architecture da yayi a help mu one way or the other zuwa research works da muke yin school, the dissertations da muke yin.
Dr. Muhammad Sadat, malami a sashen sadarwa a jami'ar nazarin kwararru wato UPSA a nan Accra, ya ce
AI da yazo ake use yanzu a duniya yana da amfani kuma yana da inda bai da amfani.
Na farko, amfanin shi ga yaran sukuren da muke karatawa nan shine in ka ba su wani assignment su je su yi, suna iya su yi shi cikin kanancin lokaci. Farko yaran nan suna kiyaya, yawanci ba zuwa class, sun kome da gwada musu iyayen ne ya yi taimaka musu. Na biyu kuma ba su sa hankalin su cikin gwadabi, saboda komai ne iyayen nan ya taimaka musu nemi abin da suke so. Bai ba su kirkiro wani abu, yana muna amfani kan na da safin gama shi ne amfani da AI, yana taimaka muna kwarai cikin research mu, don komai da kake so ka samu kai.
Yakubu Lantam Abdul Jabbar, masanin harkokin fasaha kuma shugaban Coldis, kamfani da ya kware akan duk wani abu da ya shafi fasaha, ya ce kawai malaman makarantu da dalibai da sauran jama'a su rungumi wannan ChatGPT.
Inda ka duba yaran makaranta da malaman su ya fi fahimta wai inda na'urorin computer suka kai ga ChatGPT, ba abin da za mu yi mu yi sai dai mu embrace shi. Zai help kan da yara za su koya abu da su da stress nan. Masalolin sani in dai ba mu use ababen nan da kyau ba shi zai kawo masaloli, amma in dai kana so ku koyi abu da shi yanzu ma ya fi da yanzu. Abin da duka kake so cikin duniya, bangaren karatun boko ne, karatu arabiya ne, ko abin da kake so kai, ChatGPT nan za ka iya ka use kai wannan abu shi sauki. Yanzu haka ma kan da ni da ke muke magana ga wani zai iya use muriya na ya juye kamar kike magana, ko a use kamar ni foto na a sa kanki kike magana ma ni foto na ni kanki. A yi bin da ke ciki kenan, amma sai na technical person zan gaya ma al'umma wai su yi kokari su kama ChatGPT da artificial intelligence da kyau, abin da zai bari kamar kenan.
Wasu kasashe kamar su Amurka, Ingila, Sin da wasu kasashe a nahiyar Turai suna amfani da basirar IA wajen ilmantar da ɗalibai da harkokinsu na yau da kullum.
To a gaida Hauwa Abdulkarim da bakin nata. Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda wakilin mu a jihar Kano Mahmud Kwari ya tattauna da wani malami da ya halarci wani taro na bunkasa karatu a tsakanin ɗalibai. Ga dai Mahmud Kwari da bakon nasa.
Sunana Imran Muhammad Nasir daga jihar Kaduna. Ni malami ne mai shiga aji na koyar da yara yan primary da kuma karamar secondary.
Wai malami Imrana, ana cewa akwai mishloli na koyarwa tun daga ƙasa din nan misali. Menene ne tattibi kalubale tun da kuna shiga aji?
To matsalolin da muke fuskanta da yara a makarantun primary da karamar makarantar secondary, particularly da in ka lura da abin da wannan workshop din ke nunarwa, shine matsaloli ne da yara za ka ga sun dade sun shiga aji daya, biyu, uku, har sun kai biyar ba su ma iya karatu ba. Za su iya kaiwa aji uku ba su ma iya gane bakake da sautin su ba, ballantana har su kai zuwa ga hada su ballantana har su ta da jumla. To sai ka iske cewa ana samun matsaloli, kuma karatu shine kashin bayan ilimi idan yaro ba zai iya karanta ba zai iya fahimta ba in bai zai iya fahimta abin da ake so a gabatar masa ba to kaga baki ɗaya karatu ya rushe kenan
to amma tarkibi ina ne gize yake saka din misali daga malaman ne ko kuma ɗaliban ne
matsalolin daga kowane bangare yana da nashi matsala daga shi kanshi tsarin koyarwa kaga ba mu da tsarin koyarwa na zamani da ya samar da wato sabon tsarin koyarwa kamar irin wanda muka koya a nan tsohon tsari ne na koyarwa wanda muke da shi wanda kamar yadda ka san an gada a makarantun allo a rubuta a yi ta maimaitawa babu kamantawa da muka koya a nan yadda za a fitar ma yara da yadda bakaken suke da yadda wasulsula suke da yadda wannan ya haɗu da wannan ya samar da wannan akai kaza to ainihin asalin tsarin koyarwar da muke da shi na tsohon tsari ya taimaka wajen samun wato waɗannan matsalolin
ma'ana kana nufin kamar ba a sabanta tsarin ba a sabanta tsarin
koyarwar ba
amma kuma ai gashi ana darussa da kuma bitoci irin waɗannan misali baka ganin su ma za a dauke su a matsayin wato yanayi na sabuntawa
editan da ake yi galibi da yawan malamai ba sa samun zuwa irin waɗannan bitan sai ɗan kaɗan daga cikin mu waɗanda muke samun halartan kuma zaka iske cewa tasirin da zamu yi a cikin 100 bai wuce 10 zuwa 20 ba matsalar dai kenan tana nan
to masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma abokan aikin na Hawa Abdulkarim da Mahmud Kwari sai kuma jami'an da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Little Gresham na ku baban yaji prank ce a huta lafiya sai wani mako
ba da tangarda ba kan jimarar ilimi
madalla a gaida baban gida Jibril to yanzu kuma ga sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email
to ra'ayinmu na yau tun ta'allaka ne kan soke zabubbuka a Najeriya wannan sako ya fito ne daga Bala na Yashi Lakwaja yace tabbas soke-soken zabuka da kotuna ke yi a kwanan nan baya rasa nasaba da zargin da Alhaji Atiku Abubakar ke yi wa gwamnatin Najeriya kan maida shugabancin kasar karkashin jam'iyya guda wanda ta saba wa kundin tsarin mulkin kasa kamar Najeriya mai bin tafarkin demokradiyya to in dai a haka za a ci gaba nan gaba babu wanda zai fito zabe tunda shugabanci a Najeriya ya zama kama kariya ba abin da al'umma ta zaba ba Allah kyauta sai ra'ayin Buba Fajewa mai cewa hakika mu al'umman Najeriya mun fara cire tsammani da samun adalci a kotunmu ta Najeriya ganin yadda ake yanke hukunci cike da kurakurai haɗi da son rai musamman ma in aka kwatanta da yadda aka yanke hukunci a jihar mu ta Kano da kuma Zamfara da Kogi da jihar Imo da kuma Plateau inda jam'iyya mai mulki ta yi amfani da ƙarfin mulki ta murɗe zaɓe ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Salisu Ƙauren Namoda kace hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya tabbatar da hukuncin sauke gwamnan jihar Kogi injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar ANPP da ma waɗansu hukumce-hukumce da kotun ta yanke a kan waɗansu jihohi da jam'iyyar adawa ke mulki wani lamari ne mai ɗaure kai matuƙa kuma hakan ya ƙara fito da zargin da ake yi wa jam'iyyar APC mai mulki ta tarayya da cewa tana neman karɓe waɗansu jihohin adawa ko ta halin ƙaƙa tabbas wannan koma baya ne ga demokaradiyyar Najeriya to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riƙa karantawa
to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Maryam a takaicen an samu mummunar kaurewar fada a daura da wani asibiti a arewacin Gaza yayin da Isra'ila take zafafa kaiwa mayakan Hamas harhare ma'aikatar lafiyar Gaza wacce take karkashin kulawar Hamas ta ce akalla mutane 12 ne aka kashe a sa'ar da wani bam din ya afka ma hawa na biyu a asibitin Indonesia rundunar sojin Isra'ila dai bata ce uffan ba jiragen Rasha mara matuka sun yi wutar harhare a Kyiv sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukaman soji kafin jami'in tsaron Amurka ya isa Ukraine domin bayyana goyon bayan Amurka kan yakin mayakan Houthi da ke Yemen wata kungiya da ke samun taimako daga gwamnatin Iran ta kwace wani jirgin ruwa a kudancin tekun Maliya sannan sun kada shi zuwa tashar jirgin ruwan Yemen muna bin ka'idojin musulunci a mu'amalar mu da ma'aikatan jirgin ruwan, a cewar wani mai magana da yawun kungiyar mayakan a cikin wata sanarwa.
Kuma sauraro, anan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Fiona wa Mai nan Dudu wadda ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Mobile, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.